Daga murya Amurka a Washington DC.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 25 ga watan Disamba, wadda take ranar Kirsimeti, wato ranar da yawancin Kirista ke bukukuwan haihuwar Yesu Almasihu. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, yau a maimakon rahotanni za mu gabatar muku da kashi na biyu na gashe-gashen Kirsimeti na dimbin masu sauraron mu a fadin duniya. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Barkanku da wannan lokaci masu sauraro, ga cikakkun labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Sojojin Ukraine a yau Litinin sun ce makaman kariyarsu na sama sun kakkabo jirage mara matuka 28 daga cikin 31 da Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an lalata jirage mara matukan ne a yankuna daban-daban da suka hada da Odessa, Kherson, Mykolaiv da Donetsk. Gwamnan yankin Odessa, Oleh Kiper, ya faɗa a manhajar Telegram cewa a yankin ne aka kakkabo 17 daga cikin jirage mara matukan, inda tarkashen wani jirgi mara matukin ya lalata wani na'ura a tashar jirgin ruwan Odessa. Sojojin Ukraine sun kuma ba da rahoton lalata wasu makaman Rasha masu cin dogon zango guda biyu. A sakon bidiyon da ya saba gabatarwa 'yan kasar da daddare a ranar jajibirin Kirsimeti, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce wannan Kirsimeti na biyu kenan a jere da kasar take yi, wato da kasar take yaki da Rasha. Saboda haka abu mafi mahimmanci ga iyalan 'yan Ukraine a wannan lokacin bukukuwan ba abinci bane, abu mafi mahimmanci shine wa yake tare da mu. Gwamnatin Indonesia ta shaidawa muryar Amurka cewa tana bincike don gano musabbabin wata mummunar fashewar da ta auku a wani kamfanin sarrafa ma'adanin nickel mallakin China ta sanyin safiyar jiya Lahadi, wanda ya sanadiyar kisar ma'aikata 'yan Indonesia 8 da 'yan China guda 5 kana ya jikkata akalla mutum 64. Ma'aikatar sufurin ruwa da kasuwanci ta yi kira da a gudanar da kwakkwaran bincike don gano musabbabin fashewar da ta auku a kamfanin da ake narka ma'adanin don tace shi kafin a sarrafa shi, wanda ya auku a kamfanin Indonesia Singam Stainless Steel Factory wanda ke karkashin PT Indonesia Morowali Industrial Park, ko kuma PTIMIP a takaice, da ke tsibirin Sulawesi. Uwar kamfanin Industrial Park ta shaida a jiya Lahadi cewa fashewar ta auku ne a sa'ar da ma'aikatan suke gyara na'urar narka ma'adanin. Mai magana da yawun kamfanin Daddy Kurniawan ya shaida wa muryar Amurka cewa tururun wutar ne ya raunata a kasarin ma'aikata 64 da suka yi rauni, sannan suna nan suna samun kulawa. A jawabinsa na jajibirin ranar Kirsimeti, Papa Roma Francis ya ce yakin da ake yi zuwa yanzu ya hana Yesu samun muhalli a al'amuran duniya. Ya kuma tuna da yadda aka haifi Yesu a Bethlehem, sannan ya ce zukatanmu sun karkata zuwa Bethlehem inda aka haifi Yariman Salama, inda har yanzu aka juya wa baya sakamakon wannan yakin da ba shi da ma'ana. A nan yana nufin rikicin da ya biyo bayan harin bazatar da 'yan Hamas suka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bana, inda ta yi garkuwa da 'yan Isra'ila. Papa Roman ya jagoranci taron addu'ar da sama da mabiya addinin Krista 6,500 suka halarta a St. Peter's Basilica. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, kafar watsa labaran China ta zargi kasar Philippines da maimaita keta iyakar China a yankin gabashin tekun China, tare da yada labaran ƙarya da kuma haɗa kai da dakarun wasu ƙasashe don tada zaune tsaye. Kasar Philippines tana dogaro da tallafin Amurka ne wajen takalar China da irin wannan mummunar ɗabi'ar da take da matukar illa ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. Jaridar dake yada manufar China, wato jaridar dake yada manufar jami'ar China mai ra'ayin mazan jiya, wato People's Daily, ta wallafa a yau Litinin. Ma'aikatar wajen Philippines da kwamitin kasar dake kula da al'amuran kudancin China nan take bai ce uffan ba bayan da aka nemi jin ra'ayinta akan rahoton tankiya tsakanin Beijing da Manila ta dada zafafa cikin ƴan watannin da suka gabata, yayin da bangarorin biyu suke tuhumar juna da alhakin abubuwan da ke faruwa akan tekun, wanda ya hada da zargin da ake wa China na hankali wani jirgin ruwa da ke dauke da hafsoshin dakarun tsaron kasar Philippines. A ƙarshe, Majalisar Dinkin Duniya a ranar Asabar ta yi kira da a ceto mutane 185 akasarin su mata da yara waɗanda suke cikin wani jirgin ruwa da ya buƙaci taimako, wanda a lokacin da aka ji duriyarsa na ƙarshe yana kusa da Andaman da tsibirin Nicobar a tekun India. Akalla 70 cikin mutanen da ke cikin jirgin yara ne da mata 88. Kungiyar UNHCR, wato kungiyar da ke kula da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira ƙarƙashin Majalisar Dinkin Duniya, ta shaida cikin wata sanarwa ana fargabar cewa akalla da dama daga cikin su suna cikin mawuyacin hali, inda aka ruwaito cewa tuni mutum ɗaya daga cikin su ya riga mu gidan gaskiya, rahoton ya shaida. Ana kuma harsashen cewa wasu da dama kuma za su rasa rayukansu a ƙasashen da ke gabar teku har idan ba a kai musu ɗauki ba, tare da fitar da su daga cikin jirgin ruwan zuwa wani wuri mai inda za su samu kariya mafi kusa.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a gabatarwar mu da yake yau take ranar Kirsimeti, lokaci yayi a wannan shiri namu da zan za ku da gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishen ranar Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, a story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2023 lami lafiya. Sunana Alheri Grace Abdu, dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa maza da mata mazauna Amurka da sauran ƙasashen duniya damar sada zumunci.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Yeah. Barkanmu da warhaka. Sunana Comfort Malum Ishaku. Na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka. Na so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can Nigeria, a Jos, Professor and Mrs. Yakubu Malum, in-laws nawa, Reverend Audu Yusuf da mama Binta Audu, na gaida yawa da abokan arziki da fatan za ku yi Christmas lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa. Na gode. Merry Christmas and Happy New Year.
Barka da Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule, ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Akeju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa, Reverend Inusa Madu da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa, Dr. Stephen Yohana da iyalinsa, iyalin Reverend Onesimus Sule da kuma iyalin Zebi Gaya. Ayi Christmas lafiya.
Sunana Bishus Gwamna, mutumin fadan goma a jihar Kaduna. Ni da iyalina da ke garin Jan Fazan a jihar Iowa, madar da mutane a Kaduna, Abuja da Kaboma. Munda fata za a gama bukin Christmas da na sabon shekara a cikin lafiya da murna. Muna fata su sakin goma ko gwam wanda za ka gwam iyalinsa na nan lafiya. Muna gaida Amang Malina si Baha Gwanna Munadanal Kande Solomon da iyalin kuma muna gaida su Adin Doma jama'a a cini daga Solomon Gwan Architect Bashir Usman Jumai Victor Kalachi Gwan da iyalin su bawa manta da su jama'a da mujeri Admiral Gwam Salihu Choli da su Kushet Gora da Kasam Bako. Allah ya kawo mana lafiya da murna a wannan sabon shekara. Muna fata wata rana dai za mu dawo gida mu gari da kowa da kowa. Mun gode.
Sunana Sama'ilu Mangaru daga nan jihar Maryland. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga mamata Aishatu Alkamika Rutara a Sokoto da iyalinta, yayana Siti Dauda Mamman Mai Rutara a Gusau da iyalinsa, Ax Sama'il Sabo Matankari da iyalansa a Sokoto, Reverend Mamman Barkeji da iyalansa a Sokoto, Reverend Ahmadu Mamman da iyalansa a Sokoto, Reverend Abubakar Liman da iyalansa a Sokoto. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga Mamman Galadima da iyalansa a Sokoto, Mamman Gwashi da iyalansa a Gusau. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Baba Musa da iyalansa a Gumi, Malam Haruna da iyalansa a Gumi, Ishaku Mamman, Yusufu Mamman, Musa Gana da iyalansu duka a Gumi. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga Ecclesial Equa Church a Gumi, Ilela, Sabon Birni da Sokoto. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta kuma zuwa ga Adamu Alka, Ayuba Alka, Haruna Alka, da Altini Evangelist dukansu a Sokoto. Ina gaida Ibrahim Muhammad, Dr. Iliya Buhari dukansu a Sokoto. Da fata an yi Christmas lafiya. Ubangiji Allah ya nuna mana tabbacin bakana. Nagode.
Sunana Reverend Philip Nachi, a madadin mai daki ta Jummai da yaran mu. Muna matukar godiya ga Ubangiji da farko domin al'ajibin warkaswarsa akan Jummai. Ina gaida dukkan iyali gidan Nachi da ƴan uwana Comfort, Patricia, Cecilia, Luka Achi, Dogo, Ben da sauransu. Ina gaida su kawuna Musa, Toma da Joshua da Inata Rahila. Ina gaida surkaina Baba da Mama, Mamman Tani, Laraba, Friday, Reverend Beatrice Joa da sauransu. Ina gaida masu rukun amana na Has Ministry da dukkan ma'aikatan. Ina gaida dukkan pastoci da abokaina. Muna addu'a domin ƴan uwa da suke shan tsanani a hannun magabta. Ubangiji ya sa mu ci Kirismeti lafiya.
Sunana Simon Ino Zalanga, Jirgin Zalanga a karamar hukumar Ganjiwa a jihar Bauchi. Amma ina magana yanzu daga garin St. Paul a jihar Minnesota a kusur Amerika. Ina amfani da wannan lokaci aika da gaisuwar Kirismeti ga mutane a Najeriya. Gaisuwar Kirismeti nawa ga mutane ne wanda nake tunanin su kullum a nazarin rayuwar ɗan adam a Najeriya. Saboda haka ne nake gaida waɗannan mutane. Mata masu tuyon kosai, mata masu tuyon masa, mata masu saida ɗan wake, da masu saida abinci kala-kala domin neman kare mutuncin kansu a cikin tsoron Allah. Ina kuma gaida ƴan garuwa da ƴan dako da masu saida goro, shushana da wanzamai. Suma mutane waɗanda suke ƙoƙari su nemi wani abu domin su kare mutuncin kansu da tsoron Allah. Ina gaida mahauta, mata masu saida nono da fura, da mazaje masu saida itacen hura wuta da gawayi. Suma ina roƙon Allah ya taimake su a cikin neman abin da zai kare mutuncin kansu. Ina gaida mutane da ke da sana'o'i masu wahalarwa sabili da haƙurinsu, don suna yin wannan sana'o'in ne domin su kare mutuncin kansu a cikin aminci da tsoron Allah. Ina gaida tailoli da mutane masu wanke kaya da gogewa. Ina gaida ƴan acaɓa da mutane masu saida kayan abinci da aka noma a gefen hanya. Ina gaida shugabannin addinai wanda suna zahirin ƙoƙari su tabbatar da adalci da kuma kare mutuncin ɗan adam ba tare da an nuna masa bambanci ko kuma an nuna masa bambanci ƙabila, yare ko ƙabila ba. A ƙarshe ina gaida mutane daban-daban waɗanda a cikin rayuwarsu sun haɗa kai su yaƙi ƙabilanci, talauci, zarmewa, zamba cikin aminci, zalunci, cin rashuwa da haɗama, domin ƙoƙari da suke yi su kawo cigaban kowa da kowa a Najeriya ba tare da nuna wani bambanci ba. Wannan shine gaisuwar Kirismeti na. Bari Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya raba dukkan jama'a a Najeriya da azalumai marasa tsoron Allah. Huta lafiya kuma Ubangiji ya albarkace ku. Nagode.
To jama'a, sunana Ilyas Mai Sanda, na gaisuwa daga London, kasar Ingila. A madadin iyalina, muna mika sakon gaisuwar Kirismeti zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki a Najeriya, musamman shi mahaifinmu Baba Pastor Mai Retire Cyrus Mai Sanda a can Balanga Local Government na Gombe State, da kuma shi mai martaba Sarkin Cham Nidugra Dumbo James Churches the Fourth, da shi babanmu kuma mai retire Headmaster Malam Galaya Mai Sanda, muna mika gaisuwa da fatan alheri da cewa za a yi Kirsimeti lafiya a kuma gama lafiya cikin ruhaniya.
Sai ne jana daga Lanta, muna gaida na gaida Sera Lambda, Friday Lambda, Nanle Lambda, Juchid Lambda, Nancy Lambda da kuma dukkan mutane da na gidan Lambda. Ina kuma gaida Pastor Namandam, ina gaida Pastor Natiti TPPC a Jos, ina gaida kuma Ponji Borat. Allah isa alfata a gama Christmas nan lafiya. Ina gaida Jonah a Tuwaki can Tuwaki South, ina gaida Baba Limon a Lantan North, ina gaida kuma dukkan wani na da kuma yayana da duka kawus dina, ina gaida duka ana fata a gama lafiya, a gama Christmas lafiya. Da kuma shekara sabo da ke zuwa.
Barka yanwa da abokan arziki, ni ce Gurumlat Hassan daga jihar South Carolina. Ina so in tura gaisuwa ma yanwa da abokan arziki. Ina fata za a yi Christmas lafiya da kuma za a shiga sabon shekara a cikin alheri.
Merry Christmas, sunana Felicia Noah daga America, Maryland. Gaisuwa ga yanwane na a Nigeria Jos da America. Mamana da babana abokanena da dukkan iyali na anan da kuma Nigeria. Ubangiji ya bi da mu a lokacin Christmas na an kuma ya kai mu sabon shekara. Merry Christmas, I love you, bye.
What is Christmas?
Christmas is for care.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's when I
Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you. Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell?
It's when all these people come.
And when does Christmas come? And when does Christmas leave? It comes but never goes for those who believe. What is Christmas? Christmas is for living. What is Christmas? Christmas is for loving. Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you.
Welcome to Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sile ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Keju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa, Reverend Inusa Madu da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa,
Dr. Stephen Yohana da iyalinsa, iyalin Reverend Onesimus Sule da kuma iyalin Zebi Gaya. Ayi Christmas lafiya.
Barkanmu da warhaka. Sunana Comfort Malum Ishaku. Na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka. Ina so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can Nigeria, a Jos, Professor and Mrs. Yakubu Malum, in-laws nawa, Reverend Audu Yusuf, da Mama Binta Audu, na gaida yawa da abokan arziki. Da fatan za ku yi Christmas lafiya, Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa. Na gode, Merry Christmas and Happy New Year.
Salaman Isa Almasihu a gare ku masu sauraronmu a wannan lokaci. Ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backwash daga nan kasar America. Ina so in kawo sakon gaisuwan Christmasi ga shi babanmu Ngolong Yalang, wato Nde Bulus Ngorap, da kuma Kokin RCC chairman namu shi Reverend Bitrus Ngobak, da kuma LCC pastor Reverend Yele Samuel, da matamakinsa Pastor Moses Kobri. Ina kuma gaida ita mamata Mama Hanatu Bulus Backwash, na gaida ita sister Ita Rita Mupoji Dimka, na gaida shi inlo ina Nde Mupoji Dimka, na kuma gaida shi kanina Mr. Sumadne Bulus Backwash, na kuma gaida shi kanina Reverend Jeshua Musa Ndom. Ina gaida abokanin arziki Ephraim Musa, Apollos Musa, Ilya Yohana, Dr. Gidado, da kuma Dr. Lengman. Ina gaida ma'aikatan Bingham University Teaching Hospital, wanda an fi saninta da suna Jankwano. Ubangiji Allah ya sa ku yi bikin Christmasi lafiya. Ni ne naku Reverend Papwash.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2024 idan Allah ya nuna muna cikin masu rai. Ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki a duk fadin duniya musamman ma abotan sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya ya kuma nuna mana sabon shekara. Allah yayi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2024 ta kasance shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana.